Delighted to announce, together with respective colleagues in South Africa, President Cyril Matamela Ramaphosa, the launch of the Africa Prosperity Fund.
Jawabin shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kenan yayin da yake sanar da budekan asusun ci gaban nahiyar Africa, wato Africa Prosperity Fund, yayin taron Global Citizen Festival a Accra, babban birnin kasar Ghana, a inda yake cewa
the billion dollar African
wannan asusun da zai tattara biliyan daya na dalar Amurka domin al'umman Afirka ya taimaka wajen samar da ci gaban nahiyar ta fanni daban-daban, ciki har da bunkasa harkar gine-gine da tattalin arziki da neman ilimi da baiwa mata da matasa damarmakin da suke bukata da ma bunkasa harkar kiwon lafiya da fasahar zamani da dai sauransu. Wannan asusun zai kasance karkashin yarjejeniyar kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nahiyar Afirka, matakin da shugaban Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya bayyana cewa zai bada gudunmuwa wajen kawo karshen matsalar raunin tattalin arziki da kasashen nahiyar Afirka ke fama da
a reconstruction of our economies and nations.
Hatun tube masanin tattalin arzikin kasa da kasa kana lecturer a Jami'an Christ the King University College a Ghana, Dr. Najib Ibn Hassan, inda na yi masa tambaya ko shin ya ji da wannan batuwa inda yake cewa
fund din aka kafa wanda ba na kasa guda bane kaman Africa in general, so shi in an samu good monitoring capability kaman wanda suke da capacity to monitor duba alamarin, to wannan ba wani corruption and embezzlement, akwai kuma transparency kaman kowa ya sani ke
cewa kunce ka ya kamata a samu waɗanda za su ringa sanya idanu kenan kan wannan asusu ko
kwarai kuma don kagan duk abin da zo batun kudi ya kamata a samu wanda zai ta lura zai ta kula ba lalle don an ci kudi ba a don kuskuren wurin ba zai wurin lissafi hanya ce maka sai nan kuma idan kuma za ta ba kudi kuma a sa shi inda bai dace ba ko wanda zai ta ba kudi, so na shi interest ne lokacin na wazan wayannan kalan komiti za su nuna mishi ba a wannan kuskure ne aika zaka za, so shi ina ga kamar in wannan fund in ya kafu kuma aka da niyya mai kyau kuma ainihin za taimaka an samu amfani.
To sai dai ta fannin kare hakokin mata da matasa, na tuntube malama Fauziya Adam mai fafutukan kare hakokin mata a Ghana, inda ta yi marhabi da wannan asusun.
Ci gaba ne sosai da zai taimaka ma mu mata yanda lamuran nan ke tafiya, kamar mu mata an bar mu baya, yau kuma mata wa ban bar kanmu baya ba, muna tafiya ta inda ake shiga duka kowa na shiga, amma yazo ya zama na kaman mata inda za a shiga duka shi ana dokan shi kaman mu mata ne, mu muna da rauni dai sa shi kaman ba iya a samu inda ya kamanci a sace sa wanga asusun ya taimaka wa mata sosai.
Sai dai kafin wannan taron an bukaci da shugabannin duniya da manyan masana'antu tare da kungiyoyin bada lamunin kasa da kasa da su bada gudunmuwa wajen shawo kan matsalan matsanancin talauci a duniya. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.